This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfili Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
To tare da sallama, sunana Usman Kabara da cikakkun labaran. Gwamnan jihar Borno na kokarin kwantar da hankalin jama'ar jihar game da hare-haren da aka kai a ƴan tsakanin nan a garin Zabarmari da kuma kasuwar kifi na kunar bakin wake da aka kai. ƴan kungiyar Boko Haram da suka addabi jihar ta Arewa maso gabashin Najeriya ko a ranar Juma'a da ta gabata, sai da suka hallaka mutane bakwai a Zabarmari da ke wajen birnin, inda daga baya kuma sojoji da mayakan sa kai na JTF suka fatattaki maharan. Gwamna Kashim Shatima ya bayyana musu daukar mataki akan lamarin. Ya faɗa haka ne a ziyarar da ya kai a garin na Zabarmari manoman shinkafa. Ya ce da ba a sami daukin mayakan sa kan JTF din ba, to da barnar da aka yi tafi haka. Maharan dai sun tsaurara matakan kai hare-haren bom wanda suke hadawa da harbe-harben bindiga suna kashe mutane a Maiduguri, mahaifar Boko Haram, tun a shekarar 2009. A makon da ya gabata ne ma suka kashe mutanen da suka kai 147, suka kuma kashe wasu guda 14 a harin bom tare da hallaka wasu guda 11 wanda suka ce sun tuba daga ta'addancin kungiyar ta Boko Haram. Daga ƙarshe, gwamna Shatima ya roƙi mazauna garin na Zabarmari da kar su sulale su bar garinsu, inda ya tabbatar musu da cewa sojoji za su ba su cikakken tsaro a garin nasu. Shugaban kasar Misra Abdel Fattah al-Sisi ya kai ziyarar ta'aziyyar bazata wadda ba a bayyana tafiyar ta ba, inda ya kai a yankin Sinai a jiya Asabar game da ta'aziyyar sojojin da aka kashe. Al-Sisi ya ce mamatan sun mutu ne a sakamakon kokarinsu na yakar ta'addancin kungiyar ISIS masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, inda ya ce sojojin da kuma fararen hular da suka mutu sun mutu a matsayin jarumai. Wata kungiya da ke da haɗin gwiwa da ISIS sun ɗauki alhakin kai hare-hare da dama, ciki har da wannan da ya hallaka sojoji da 'yan sanda da kuma fararen hula a yankin na Sinai. Waɗannan hare-hare sun haɗa da waɗanda aka kai a Laraba da ta gabata a Misra a shingen sojoji, inda da dama suka mutu. Ya ce duk da yake su ma sojojin sun buɗe wuta, inda suka kashe 'yan ta'addar kimanin guda 100, sannan kuma ana ci gaba da zakulo wasu ma da sojojin suka harbe. Kasar Masar dai tana ɗora alhakin wannan ta'addanci akan cewa kungiyar Muslim Brotherhood ita ce ke sanadiyarsa. Kungiyar da ta kunshi tsohon shugaban kasar Masar ɗin, wato Mohamed Morsi, da sojojin kasar tare da shi jagorancin LCC suka hambare shekaru 2 da suka wuce. Ana cikin haka dai har ila yau ko a jiya Asabar, sai da 'yan ISIS ɗin suka kai hari a garin na Sinai, inda suka hallaka mutane aƙalla guda 4, ciki har da wani ƙaramin yaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, Amurkawa a faɗin ƙasar suna ta shagulgulan tunawa da ranar samun 'yancin kan ƙasar daga Birtaniya shekaru 239 da suka wuce. Jami'an tsaron Amurka sun tsaurara matakan tsaro a faɗin ƙasar, jin cewa akwai raɗe-raɗin yiwuwar kai hare-haren ta'addanci. Shugaban ƙasar Barack Obama ya taya 'yan ƙasar murnar wannan rana ta 4 ga watan Yuli, wanda wannan kwanan wata shi ne daidai da na murnar zagayowar ranar haihuwar babbar 'yarsa Melania da ta cika shekaru 17. Obama ya ce ya shirya shagalinsa a cikin fadar White House, inda za a ga sanama a ci tare da sojojin Amurka da iyalansu. A can wajen garin Washington kuma jami'an tsaro na CIA karkashin jagorancin John Brennan wanda shine shugaban su ya bada jawabin murnar rikidewar wasu mutane guda 100 da suka zama ƴan kasar Amurka a Mount Vernon dake jihar Virginia ta shugaban kasar na farko George Washington. Birnin Washington dai ba masaka tsinke inda mutane ke tattururuwa zuwa gidajen tarihi da kuma zuwa kallon wasan harbe-harben wuta a sararin samaniya domin murna wanda ake harba wutar bisa launi daban-daban. Haka ma a sauran jihohin Amurka din ana ta ire-iren waɗannan shagulgula kamar a New York babbar cibiyar 'yan sandan ƙasar inda aka jibge sama da 'yan sanda 7,000 don tsaron lafiyar jama'a da kuma kare kadarorin gwamnati. Da dama daga 'yan takarar neman shugabancin Amurka sun halarci waɗannan bukukuwa a wurare daban-daban na yau 4 ga watan Yuli a inda suke ta taya jama'a murna. Har yanzu dai wata kafa da ta nuna cewa za a yi zaben raba gardama a ƙasar Girka wadda bashi ya addaba bata ba da cewa ko akwai yiwuwar yin zaben a ce an zaba ko ba a zaba ba. Zaben raba gardamar dai zai zama mafita ko kuma sanadin ficewar ƙasar daga rukunin ƙasashen Turai masu amfani da kuɗin euro bai ɗaya. Firaministan ƙasar Alexis Tsipras da ya ce 'yan ƙasar na ganin cewa tura ta kai bango domin kuwa sun wahala matuƙa a hannun ƙasashen Turai wanda hakan ta sa suka fada cikin mawuyacin hali wasu suka ma rasa ayyukansu. Ya ƙara da cewa waɗanda matsalolin nan suka shafa har da ma maganar koma baya ga ci gaban ƙasar ta Girka. Sannan kuma ya ce baya tsammanin 'yan ƙasar za su zaɓi maganar tsuke bakin aljihu. Haka kuma Girka dai ta gaza biyan bashin da ake binta ne na kuɗi har dala Amurka biliyan 1 da miliyan 800 da bankin ba da lamini na duniya ya bata. Su kuma kwamishinonin kuɗi na ƙasashen Turai sun ƙi yarda da ƙara wa'adin ba da bashin ko kuma biyan bashin na ƙasar Girka. Turai na ganin Girka da laifin ƙin yin kwaskwarima ga tattalin arziki. Haka kuma Girkan tana ganin cewa waɗannan da suka bata bashi sun matsa ta sosai. Tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka wato Hillary Clinton ta ɗora laifin cewa ƙasar Sin ta shiga rumbun ajiye bayanai na sirri ta hanyar intanet inda ta saci bayanan sirrin Amurka. Clinton ta yi wannan magana ne a wajen taron yaƙin neman zaɓenta a jihar Hampshire da ke nan Amurka a jiya Asabar. Ta bayyana cewa ƙasar ta China ta sace ɗimbin bayanan sirri na gwamnatin Amurka don neman lagon ƙasar ta Amurka. Ta ƙara da cewa Amurka na ankare da ƙasar Sin da shirinta da take na dasa sojoji da za su dinga barazana ga ƙasashen da ke da ƙawance da Amurka. Bayan haka kuma ta gama wannan jawabi sai ta zagaya inda ta ci gaba da taya masu faretin murnar zagayowar wannan rana ta ba da 'yanci a ƙasar Amurka daga Birtaniya ta 4 ga watan Yuli a wannan shekara ta 2015.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi. Wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a ƙasar Burundi inda ake takaddama game da zabe. Dukko da cewa da aka yi a dage wannan zabe na matakin farko na majalisar dokokin ƙasar, amma sai da gwamnati ta ci gaba ta gudanar da wannan zabe a farkon wannan satin. Kuma aka yi ta sa'in sa tsakanin 'yan adawa da gwamnati. Yayin da gwamnati ke cewa jama'a sun fito, su ko 'yan adawa cewa suke a'a wannan zuki ta mallaki ne, kowa ya ga abin da ya faru. Sai dai har lokacin da aka gudanar da wannan zaben ba a bar sa'in sa ba tsakanin shugaban ƙasa da 'yan adawa, domin ko yayin da shugaban ƙasan ke ci gaba da yawon kamfe kuma ya dage akan cewa yana da 'yancin tsayawa, su ko 'yan adawa cewa suke baya da hujja, duk da cewa babban kotu a ƙasar ta ce na iya tsayawa takara. kuma kafin wannan zabe har an yi juyin mulki amma dai bai nasara ba kuma mutane dewa sun yi hasaran rayukansu wannan batu ya sa shugabannin kasashen Afirka musamman ma na kasashen Afirka ta gabas tsoma baki cikin wannan batu haka ita ma Amurka ta ja kunnan shugaba Pierre Nkurunziza da kare ce zai tsaya wannan takaran fa domin ku ga abinda wakilin Amurka a majalisar dinkin duniya Samantha Power ke cewa
This is the third time the council has come together just in the last month to address the need for all parties in Burundi to refrain from violence and intimidation before, during and after elections and to actively support the conditions for a peaceful, timely, credible and inclusive elections process.
Wannan shine karo na uku da majalisar ta tattauna a cikin wata guda akan wannan batu na kasar Burundi. Domin duka sassanan su mayar da kubansu saboda a samu zaman lafiya kafin zabe da lokacin zabe da ma bayan zabe haka kuma muna fatan ganin an samu zabe nagari karbabbe kuma wanda kowa zai ga an yi masa adalci domin abin da muke gani yau shine kasar Burundi na kokarin aukawa cikin rikicin siyasa domin mun ga yadda ake rurutar rikicin wannan abu kuma duk ba saboda komai bane sai domin zabe
wannan takaddamar ya sa kasashen Afirka ta gabas samar da wani komiti guda biyu wanda gudana garkashin shugabancin shugaban Tanzania ne Jikaya Kikwete shi ma ga abin da yake cewa game da wannan zaben
I'm chairing the second committee what I've done is to dispatch a mission of the foreign ministers of Tanzania Kenya Rwanda and Uganda They've been to Burundi on the 6th of May. They met the president, they met the political, all the political actors. On the 13th, we're going to have a summit of the Southern Community.
Ni ne ke shugabantar komitin nan na biyu, kuma abin da nayi shine na aiki da ministocin harkokin kasashen waje da suka hada da na kasar Tanzania da Kenya da Rwanda da kuma Uganda sun tafi kasar Burundi ranar 6 ga watan Mayu. Sun gana da shugaban kasar da ma sauran yan siyasar kasar ranar 15 ga wata kuma zamu gana da waɗannan ministocin domin jin yadda tattaunawar su da shugaban kasar ta kasance domin ganin yadda zamu taimaka wa kasar Burundi domin samun zabe na gari kuma karbabbe
shi ma shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yi bayani game da takaddamar wannan zaben na kasar Burundi wanda ake ta janjalimbo a kansa
I think we are all optimistic the fact of the matter is that the situation in Burundi is very tense is very unpredictable. I don't think anyone would want that to continue. I think everyone would want that situation to be resolved.
Ina ganin muna da kwarin gwiwa game da abin da ke faruwa a kasar Burundi, duk da yake lamarin sai ƙara kamari yake yi. Kuma ba wanda zai iya hasashen abin da ka iya faruwa nan gaba. Ba na tsammanin kowa zai so ganin abin da ke faruwa ya ci gaba da faruwa. Kowa yana kokarin ganin shin yaya za a ciyar da kasar ta Burundi gaba game da wannan zaben.
Sai dai duk da wannan kawo yanzu Shugaba Pierre Nkurunziza ya dage sai ya tsaya takara domin ya ce jami'ar sai ta tsaya da shi kuma shi mutun ne mai biyayya ga jami'ar sa ga dai abin da shugaban ke cewa
It's not a matter of my decision is a come from the political party you know that according to the law establishing the political parties in Burundi there is also it's not only in Burundi it's also in many countries even in South Africa in Tanzania Uganda when we are preparing elections especially for the candidates for the presidential elections you must respect the outcome of the congress that's why from myself I was not a independent candidate
wannan ba wai batu ne dake da nasaba da shawarata ba a'a batu ne na jam'iyyarmu kar ka manta cewa dokar da ta samar da jam'iyyun siyasar kasar nan kuma ba ma nan kasar Burundi kawai ba har ma da kasashe irin su Afirka ta Kudu Tanzania Uganda idan suna shirye-shiryen zabe musamman na shugaban kasa dole ka mutunta matsayin jam'iyya shi yasa ni kaina ai ba dan takara bane mai cin gashin kansa jam'iyya ce ta tsaida ni domin sai da aka yi zabe na cikin gida a jam'iyyarmu na fidda gwani wanda ni ne jam'iyyata ta tsayar sai da jam'iyyata ta gabatar da tantata a gaban majalisar dattijai domin tantance cewa ko tsayawa ta dace da dokar kasa ko a'a to me yasa mutane ke tada jijiyoyi a yanzu
manufar mu sanin daraja rakanmu da sanin girman al'adunmu da tsayawa kan addininmu shi za shi kawa ta Afirkanmu mu fahimta mu yarda da junarmu a aminta Afirka da hanyoyi ai yawo ba wani juyayi daga asmara har ya zuwa kai daga Khartoum har Mauritania Rwanda Burundi mazaje ne sun dau yanci na su yaya ne daman asalin su iri dai ne ko agwa meta gwaye ne dadin ko
to da yake kasar tana tafiyar da demokradiya ta shugaba mai cikakken iko ne amma akwai wasu abubuwa da suka bambanta na kasar Burundi da na sauran kasashe masu wannan tsarin masani harkokin demokradiya na kasa da kasa Dr. Abati Bako ya muna karin haske
a duk zaben da za su yi dole ne a samu kashi 30 cikin 100 na mata su suka ci wannan zaben inda ke ga ya bambanta da sauran kasashe masu tsari irin na shugaba mai cikakken iko shi ma wannan wato wata kaida ne da suka sa a cikin kasar sannan kuma ana so a sami daidaito ne yawan ƴan majalisa da za su wakilci su kabilun Hutu da kuma kabilun Tutsi sannan sai kuma kashi bikacal cikin 100 waɗanda za su wakilci wasu ƴan kananan kabilu a cikin kasar
to daktar naga kamar nan Najeriya shekaru hudu ake amma su kamar shekaru biyar suke yi haka ne
eh su shekaru biyar suke yi kuma zaben sanatocin su ma'ana ƴan majalisar dattawan su ya sha bamban da irin wanda ake a Najeriya na Najeriya shekara hudu ne sannan kuma al'umma ne gaba ɗaya suke zaben ƴan majalisar dattawa a Najeriya amma a Burundi wato abin da ake cewa electoral college shi suke ma'ana zaben hawan hawa suke yi idan an zo zaben wato ƴan majalisar dattawa na kasar
na matsayin jami'an tsaro a zaberin na kasarin ta Burundi
to kasarin ta Burundi gaskiya akwai matsaloli matuƙa da gaske musamman ana yin amfani da wato jami'an tsaro inda suke jawo matsaloli dangane da tafi da demokradiyyar kasa ko kuma zaben kasar a yanzu ma zancen da ake yi akalla an kama mutane fiye da guda 500 an tsare su a kasar sannan kuma akalla an jiwo mutane fiye da 200 ciwo a kasar saboda haka wannan yana nuna cewar jami'an tsaro suna kokarin su ringa marawa gwamnati mai ci baya kenan a dangane da tafi da demokradiyyar kasar Burundi saboda haka hatta wato kwanaki ran 13 ga watan 3 da ya gabata da aka kama sojoji da suka yi kokarin hambarar da gwamnatin kasar to wannan ya faru ne saboda ganin irin wato tashin hankali da tunziri da mutanen kasar suka tayar har ta kai aka rufe jami'o'i aka rufe internet aka rufe wato gidajen talabijin da shauransu don dai abin mutane cikin duhu wannan ya nuna mana cewar abin da muke cewa body language and paralinguistic sign ma'ana wasu alamu da suke nuna ko suke ba da wasu fassara a siyasance sun nuna cewar shi kansa kokarin da aka yi na a ce za a yi juyin mulki a kasar wanda shi shugaba mai ci a yanzu Nkurunziza ya fita ya tafi Tanzania kafin ya dawo aka yi wannan kokarin juyin mulkin muke kallon sa a matsayin abin da muke cewa political strategy ma'ana wani lakani ne na siyasa ko kuma wata dabara ce ta siyasa aka yi amfani da ita don a dada dakile ɗan wato hamayya da wanda kuma suke kokarin cewar dole sai an kawo canji a kasar sai shi shugaba mai ci ya hakura bai shiga cikin wannan zabe ba
idan kuma mahukuma zauren majalisar dokokin Najeriya game da zaben shugabanni a majalisar dama wasu wasu dadin yadda aka zabi shugaban majalisar dattijai ba anan ko na tambaye Dr. Abati Bako ne ko me haka ke nufi a wannan zabe anan ko ga hasken da ya kara muna
gaskiya akwai matsala matuƙa da gaske matsalolin guda biyu ne na farko idan ka dubi ta siga ta ilimi na kimayyar siyasa za ka cewa a ka'idodin demokradiyya guda kusan 40 ina ɗaya daga ciki cewar majalisu su zaɓi shugabanninsu da suke so to amma muhimmi shine shin ko abin tambaya shine ita jam'iyya tana da wato dama na cewar ita za ta gabatar da majalisa shugabannin da za su shugabanci ƴan majalisa ko ku a'a demokradiyya ta ba su dama su sami zaɓi shugabanninsu a tsakankaninsu wannan shine tambayoyin muhimmai
yanzu haka dai tsugunna ba ta kare ba a majalisar dokokin ta Najeriya sai dai abin jira a gani shine yadda wannan lamari za ta kaya to ma saurare anan kuma mu kawo ƙarshen wannan shiri sai wani satin a ji mu da wani sabon shiri cikin ikon Allah yanzu a madadin dukkan abokan aiki na da suka tallaba mani shirin ya kawo gare ku da kuma Dr. Abati Bako na cibiyar demokradiyya da ke Kano sai Cubahiro Jiodone da ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani satin cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman. Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Gwamnan jihar Borno ta na Najeriya ya kai ziyara ta bazata a Zabar Mari, inda ya ci gaba da kwantar musu da hankali musamman game da hare-haren da aka kai a 'yan tsakanin nan, har da wanda aka kai a kasuwar kifi na kunar bakin wake. 'Yan kungiyar Boko Haram sun addabi jihar Arewa maso gabashin Najeriya din, inda kuma ko a ranar Juma'ar da ta gabata sai da suka hallaka mutane 7 a Zabar Mari da ke wajen birnin. Inda daga baya kuma sojoji da mayakan sa kan JTF suka fatattaki maharan. Gwamnan jihar Kashim Shatima ya bayyana musu daukar mataki akan lamarin. Ya faɗi haka ne a ziyarar da ya kai a garin na Zabar Mari marmaman shinkafa. Ya ce ba za a sami wata matsala ba nan gaba domin za su iya kokarin surin kare su. Ya ce da ba a sami haɗin kai ko kuma dauki da NJTF suka kai ba, to da harin ya nuni yafi haka. Maharan dai sun tsaurara matakan kai hare-haren bom da harbe-harben bindigogi a garin na Maiduguri mahaifar Boko Haram, wanda suka faru tun a shekarar 2009. A makon da ya gabata sun kashe mutane 147, suka kuma kashe wasu guda 14 a harin bom, tare da hallaka wasu 11 daban da suka zarga da laifin sun fice daga kungiyar ta Boko Haram. Daga ƙarshe gwamna Shatima ya roki mazauna garin na Zabar Mari da kar su sulale su ce za su bar garin nasu, inda ya tabbatar musu da cewa sojoji za su ba su cikakken tsaro. Shugaban ƙasar Misra Abdel Fattah el-Sisi ya kai ziyarar ta'aziyya ta bazata wadda ba a bayyana ba a yankin Sinai a jiya Asabar game da ta'aziyyar sojojin da aka kashe a wajen. El-Sisi ya yi kira ga mamatan da cewa su jarumai ne wanda suka mutu a ƙoƙarinsu na yakar ta'addancin ƙungiyar ISIS masu tsaurin ra'ayin addinin Islama. Wata kungiya da take da haɗin gwiwa da ISIS sun ɗauki kai hare-hare da dama, har da wannan da aka hallaka sojoji da 'yan sanda da kuma fararen hula a yankin na Sinai. Waɗannan hare-hare sun haɗa da wanda aka kai a ranar Larabar da ta gabata a Misra a shingen sojoji, inda da dama suka mutu. Ya ce duk da yake su ma sojojin sun buɗe wuta ga waɗanda suka kawo harin, wato 'yan ta'addar kimanin guda 100 suka kashe, sannan kuma ana ci gaba da zakulo wasu da aka harbe a cikinsu. Kasar Masar tana ɗora laifin waɗannan ta'addanci a kan ƙungiyar Muslim Brotherhood, wanda suka ce su ne sanadi. Ƙungiyar da ta ƙunshi tsohon shugaban ƙasar Muhammad Morsi da sojoji ƙarƙashin jagorancin shi El-Sisi suka hambare shekaru 2 da suka wuce. Ana cikin hakan ne dai har ila yau a jiya Asabar, sai da 'yan ƙungiyar ta ISIS suka kai wani hari a Sinai ɗin, inda suka hallaka aƙalla mutane guda 4 ciki har da ƙaramin yaro. A yau Asabar, Amurkawa a faɗin ƙasar suna ta shagulgulan tunawa da ranar samun 'yancin kai daga ƙasar Birtaniya shekaru 239 da suka wuce. Jami'an tsaro a Amurka sun tsaurara matakan tsaro a faɗin ƙasar, jin cewa akwai raɗe-raɗin yiwuwar kai hare-haren ta'addanci. Shugaban ƙasar Barack Obama ya taya 'yan ƙasar murnar wannan rana ta 4 ga watan Yuli, inda ya ce wannan rana ta yi daidai da murnar zagayowar ranar haihuwar babbar 'yarsa Malia, inda ta cika shekaru 17. Obama dai ya shirya gabatar da murna a gidan gwamnati na White House, wanda za a yi a kuma gasa nama a ci tare da sojojin Amurka da iyalansu. A can wajen garin Washington kuma jami'an tsaro na CIA a ƙarƙashin jagorancin shugabansu John Brennan ya ba da jawabin murnar rikidewar wasu mutane guda 100 da suka zama 'yan ƙasar Amurka a Mount Vernon, wanda ke jihar Virginia ta shugaban ƙasar Amurka na farko, wato George Washington. Birnin Washington dai ba masa katsinke inda mutane ke ta tururuwa zuwa gidajen tarihi da kuma zuwa kallon wasan harbe-harben wuta na murna a sararin samaniya masu launi daban-daban. Haka ma a sauran jihohin Amurka din ana ta ire-iren waɗannan shagulgula kamar a New York babban birnin cibiyar 'yan sandan ƙasar inda aka jibge sama da 'yan sanda guda 700 don tsaron lafiyar jama'a da kuma kadarorin gwamnati. Da dama daga 'yan takarar neman shugabancin Amurka sun halarci bikin wannan rana 4 ga watan Yuli wanda suka yi a wurare daban-daban na mazaunansu. Har yanzu dai ba wata kafa da ta nuna cewa zaben raba gardama a ƙasar Girka ba shi da yuwar zai yi ko kuma ba zai yi ba, amma ana nan ana shirin yi. Zaben raba gardamar da zai zamo mafita akan sanadiyar ko ta tsaya ko kuma ta fice daga cikin rukunin ƙasashen Turai masu amfani da kuɗin bai ɗaya na Euro. Prime Minister ƙasar Alexis Tsipras da wasu 'yan ƙasar na ganin cewa tura ta kai bango don sun wahala a hannun ƙasashen Turai da ma wasu suka rasa ayyukansu. Ya ƙara da cewa waɗannan matsaloli sun kawo musu tafiyar hawainiya. Ya ci gaba da cewa ƙasar Girka da kuma makociyarsu sun gaji da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa, wanda kuma suka ce hakan ma yana kawo tafiyar hawainiya a cikin tafiyar da rayuwarsu. Girka dai ta gaza biyan bashin da ake binta na kuɗi har dala Amurka biliyan 1 da miliyan 800 da bankin bada lamuni na duniya ya bata. Su kuma kwamishinonin kuɗin ƙasashen Turai sun kiyarda da ƙara wa'adin biyan bashin ga ƙasar ta Girka. Turai na ganin Girka da laifin cewa sun ƙi yin kwaskwari ma ta tattalin arzikin ƙasa wanda zai kawo ƙarshen bashin da ake bin su, wanda su kuma Girka suke ganin cewa sun bautu sosai game da wannan bashin daga hannun su ƙasashen Turai. Tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka kuma ta gaba-gaba a takarar neman mukamin shugabancin ƙasar Hillary Clinton ta yi magana inda ta zargi ƙasar Sin da cewa sun sace rumbun bayanai ko kuma sun yi sace a rumbun bayanan ƙasar Amurka, wanda Clinton ta yi wannan magana ne wajen taron yakin neman zaɓenta da ta yi a jihar Hampshire a jiya Asabar a Amurka. Ta bayyana cewa ƙasar ta China ta sace ɗimbin bayanan sirri daga gwamnatin Amurka, inda kuma ta ce sun yi haka ne domin ganin inda za su ga lagon ita ƙasar ta Amurka. Ta ƙara da cewa Amurka na ankare da ƙasar ta Sin da cewa suna barazana ga ƙasashen da ke kawance da Amurka, inda kuma suka ce suna lura da abin da ke tafiya. Bayan gama wannan jawabi ne kuma Hillary din ta ci gaba da taya masu faretin murnar zagayowar ranar tunawa da samun 'yancin kan Amurka daga Birtaniya a yau 4 ga watan Yuli a jihar. Haka kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na ƙasar Iran Mohammad Javad Zarif sun gana kamar yadda suka yi za su gana tsawon awa guda ko sa'a guda, inda suka tattauna amma ba a fito da sakamakon tattaunawar ba game da makamashin ƙasar ta Iran, wadda tattaunawar ta shafi ƙasashen guda biyu da kuma sauran ƙasashen da suke tare da su masu ƙarfin tattalin arziki. Tattaunawar ta Kerry da Zarif ta ido da ido ta an yi ta ne a ƙasar Austria, sannan kuma ba a sanar da sakamakonta ba. Shugaban hukumar makamashi na duniya Yukiya Amano ya faɗi cewa hakika wannan kwamiti nasa zai yi aiki kuma za su fidda sakamako ko rahoton kwamitin nasu nan da watanni 6 masu zuwa. Amano ya ce za a ci gaba da ziyarar waɗannan lamura, sannan kuma shi kanshi a ziyarar da ya kai a ƙasar ta Iran a ranar Alhamis ta gabata ya ce ya ga abin da zai iya cewa ci gaba ne, wanda masana ke ganin cewa nasara ce a wannan tattaunawa.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri, kuma lokacin da za ku ji shirin nagarin na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, ni Sir Phil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.